بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacin talata wanda shine yammacin tara ga watan Rabiul Akhir hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar 24 ga watan November shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na hudu kenan insha Allah cikin jerin gedarusa da muke daga littafin Ishratun Nisa na al-Imam al-Hafiz Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali wanda aka san da suna al-Imam an-Nasa'i mai littafin as-Sunan wanda ya rasu shekara ta 303 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allah ubangiji ya gafarta mishi zamu tashi inda mallan yace babu hubbir rajuli ba'da nisa'ihi akthara min ba'd babun da ke bayani akan mutum ya kaunaci wata matarsa fiye da wata babu dama lafazi ne wanda ya iya daukar ma'anar guda daya ko sama da daya idan mutum yana da mata biyu ko uku ko hudu sai zama Allah subhanahu wataala ya jarabce shi da kaunar wata a ciki fiye da wata din to ya hukuncin haka yake kuma haka ta bayyana yaya ne al-Imam an-Nasa'i yake cewa akhbarana Ubaydullah ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Sa'd قال حدثنا عمي قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان عائشه قالت الامام النسائي كان wannan isnadi wannan abu da su ne mana ishara tun a baya shine da ku ga yana sama hadisan lambobi iri biyu akwai lamba wata ke misali wannan shine lamba ta 6 sannan kuma sai aka tsara sama shi wata lamba ta daban lamba ta 7600 61 a nuska ta ni dai to wannan lamba ta 6 wato lamba ta 6 a wannan littafin wannan lamban mai yawa kuma lamba hadisin kenan a cikin as-sunan al-kubra domin duka wannan littafin yana cikin as-sunan al-kubra ta Imam an-Nasa'i to wannan isnadi daga malam Ubaydullah ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf jikan sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Abdurrahman dan Auf sunan shi Ubaydullah baban shi Sa'd kakan shi Ibrahim baban kakan shi Sa'd kakan baban shi Ibrahim sannan kakan baban kakan shi shine Abdurrahman ibn Auf babban sahabban nan na fata mun gane shi wannan malami ya rushika ta 226 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya da hadisi a cikin Bukhari da sunan ta Abu Dawud da Tirmidhi da kuma nan Nasa'i da muka gani yana riwaya shi kuma anan yace haddathana ammi bappana dan uwan mahaifina to sai muka kalla baban shi shine Sa'd ibn Ibrahim dan uwan baban shi shine Yaqub ibn Ibrahim wanda ya rasu shekara 208 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hadisi a cikin dukkanin kutubus sita Yaqub ibn Ibrahim shi ma jika ne kenan ga wancan babban malami cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam attajiri kuma shi kuma yace haddathana abi shi Yaqub dan Ibrahim shi kuma yana riwaya daga baban shi Ibrahimu dan Sa'd Abdurrahman shine baban nashi Ibrahim dan Sa'd dan Ibrahim wanda shi kuma ya rasu shekara 130 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma daga cikin rijalul jama'a shi kuma yace an Salih ibn Kaysan kenan al-Madini Salih ibn Kaysan al-Madini wannan hadisi yana nan a cikin littafin al-Imam Muslim da Abu Dawud da sarwaito shi haka al-Imam Tabarani a cikin al-Mu'jamul Kabir haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnadin sa duk sarwaito wannan hadisi to Salih ibn Kaysan mukalla da kyau mu kiyaye shine ke riwaya daga Ibn Shihab az-Zuhri kenan to wannan isnadin zai mana magana akan shi akwai masu riwaya shi guda uku Salih ibn Kaysan da Shu'aib ibn Abi Hamza da kuma Yunus ibn Yazid wanda tace riwaya cikin Sahihu Muslim to su ukun nan dukkanin sirwaito shi za ku mu ji riwaya daban ta Ma'mar ibn Rashid As-San'ani wanda shi kuma ya ruwaito ya saba musu na sai zai ishara zuwa ga wannan sabanin wanda yayi shi zuzi daga barunsu to mu rike Salih ibn Kaysan riwayar shi daga ibn Shahabin ta hannun wane Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ya daga cikin al-Ashraful Ajwad sharifi ne jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya shahara da kyauta yana da hadisi a cikin Bukhari da As-Sunan al-Arba'a shike riwaya daga Aisha a dukkan riwayoyin guda uku ta wajen Salih ibn Kaysan da Shu'aib ibn Abi Hamza da kuma Yunus ibn Yazid duka dukkanin sirwaito daga Ibn Shihab daga wannan malami cikin tabi'ai shine wani Muhammad dan Abdurrahman dan Harith dan Hisham yace Aisha ta ce radiyallahu anha sai da tuna Aisha Allah ubangiji ya kara mata yadda Aisha bintu Abi Bakr as-Siddiq kamar yadda aka sani amaryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce matashi ta uku daga cikin matan da ya aura bayan Khadija da ta rasu ya auri Sauda ba da jima ba kuma ya auri ainihin Aisha an kawo mishi tayi aka ce ya Rasulullah wata daga cikin gaggwanin shi take ce mishi matarka ta rasu me zai hana kai aure yace to wa kike bani shawara sai ta ce mishi budurwa kake so koko bazawara yace duk a cikin biyun wanne kike da shi tace ina da budurwa da zan baka shawara akan ta ina da bazawara ma da zan baka shawara tace ga Sauda ga kuma yar gidan abokinka Aisha ki to ki bari zan yi shawara zan yi tunani to shine duk in ya kwanta bacci kamar yadda ya bada labari yake gaya mata yake cewa uritu ki fil manami an nuna mini ke a cikin bacci an lullube yake da irin gelannan na amarya ko yace faza abtu akshifu anki sai naje zan bude idan sai aka ce min a karka bude amma dai amarya kace a wannan farkin kuma da aka ce aka bude mai ya ganta jibril ya ce mishi hadhihi imra'atuka fid dunya wal akhirah wannan da kake gani matarka ce a duniya da lahira shi za ko dan shi a yosota ko ya kita shi ya asara annabi ne Allah ne ya aika malaika ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa wannan hadhihi imra'atuka fid dunya wal akhirah to ko wani ya kita ko ya so ta ba shi ya jiyo ba shi yake shan wahalar banza kawai a cikin tunanin shi domin kiyayya tana da wani matsala duk sanda kake kiyan mutum da ka ganshi sai ka ji takeici a ranka da an kira sunan shi sai ka ji haushi da ka ji Allah ya bashi ta falala sai ka ƙara jin damuwa kaga kike takura halama shi bai san kanai ba sai kike bakan ka wahala duk wanda yake yin kiyayya da wani yake jin haushin wani psychologically shi ke cutar da kanshi kuma Allah ba zai fasa ba wancan abin da yake ya bashi na numfashi da arziki da rayuwa da daukaka Allah ba zai fasa bashi dan kana jin haushi ba to annabi sallallahu alaihi wasallama akai haka da shi sai je samu sayyidina Abubakar yace ina san yakka farko Abubakar yake cewa ya Rasulullah inna habnatuka ai kai ma yakkace ba yakkace kana san ta sai ce a hiya halalun li ta halasta gare ni ta halasta mutiya wurin mata abokin shi ƙara zumunci ne ma kada ke yake zo kice ya za a yi abokinka ku da so tare kuna zuwa taɗi guri na yanzu kuma kina san yata wannan rashin kunya ha ina a hajjia ba komai a ciki daga nan kuma kin ga yanzu sai dinga ce miki gaggo ko inna ko maman karima bari dinga faran sunanki ba kuma inda yana zuwa gidan ya zauna ya ce ki kawo abinci ya dan zuzule ki irin mata aboki yanzu ba zai iya wannan ba kin ga girman ki ya karu so sunna ne mai kyau mai karfi yana hada zumunci sosai kuma kai kice a yanzu mutumin da muka taso tare da shi eh kai yanzu baban Halima ba tare kuka zo kuke gwaguna ba sa'an ka ne zai auri yata dama shi namiji yana iya cin sa'a da mata kaman dabaka hudu kaman jil hudu generation hudu ma'ana yana shekara 20 ya auri mace ɗan shekara 18 misali ko 20 sai shi yana da shekara 30 zai iya ƙara auren wata ɗan shekara 20 yana da shekara 40 zai iya ƙara auren wata ɗan shekara 20 ko mun gane ya da shekara 50 zai ƙara auren wata ɗan shekara 20 har yanzu kin ga ya ci zamanin shi ya ci na ƴaƴan shi ya ci na jikoki ya yi zare da yawa ko amma dai namiji na iya yin haka ba wani abu bane gare shi amma da wuya ka samu mace ta ci irin wannan zamanin da wuya bai yiwuwa ga mace haka Allah ya tsara abu to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta amma bai tare da ita ba sai da aka je Madina bayan an dawo daga yakin Badar sai kuma Allah ya bata shiga a cikin ransa yana kaunarta malamai sun yi kokarin su gano sirrin me yasa Aisha ta samu kauna a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga kasancewa dai mun san kauna dabi'a ce zaka ga abu ya burge ka tun daga kan mutane ƴan uwanka ko wani nau'in abinci ko wani gari ko wani nau'in sutura ko wani irin tunani duk abubuwan da suke burge mu ko suke ba mu sha'awa ya dace da tunanin mu ne to bayan dacewa da tunanin sanan ta kasance mata ce kyakkyawa a cikin kawayenta da sa'o'inta da danginta ana kallanta matsayin wata tsara saura a kyau sannan kuma mace ce mai hankali da zurfin tunani ga kananan shekaru amma kuma tana da hankali tana da zurfin tunani tana da basira ilimi dan haka ta kwashi ilimi ne yawa a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam indai ya mace ce ai musulunci ba ai ya mace da ta kai Aisha ilimi ba hadisai kawai ta roto hadisai guda 2220 shisa sayyidina Umar yana halifa kamar da al-Imam az-Zahabi bata a cikin sirata cewa Umaru kana Umaru yuhilu ilaiha al-fatawa Umar in an mishi fatawa musamman ta shafi mata sai ya ce aje gun Aisha haka masruq yake cewa yace ra'aitu mashyakhatan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama yas'aluna hal fara'ida naga dattawa cikin sahabban manzo Allah sai sun sa tambayanta masaloli akan gado so tana da wannan dimbin ilimin sannan tana da tambaya yawan tambaya tace ya manzo Allah me ya faru da kaza me yi kaza tana yawan tambaya kuma tambaya mabudin ilimi to sannan ta kasance kuma ta fahimci me yake so a rayuwa mun yi mujiran nan game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake son turare Aisha ba ta rabuwa da turare a tare da ita ko yaushe ɗakin ta cikin kanshi yake tana turara shi duk wani nau'in turare ta san shi sannan kuma tana da son ta mishi abin da zai gani ya burge shi kisa take arangwalagwalai ta ari hijabi ta gyara labulanta ta arugwalagwalai agun ƴan uwata shine wanda har ya bata a hanyar yaki din nan ko tana da shige da fice akan ta fahimta ta fahimci me mijinta din ne yake so su wannan sai ya bata wannan soyayya a wurin shi radiyallahu anha wa ardaha tarihin Aisha lacca ce mai zaman kanta ba wai tarihin ta muke ba muna ambato ne kawai abinda bai wuce abin nan sannan Allah ya mata fasaha wajen zance ga ta kuma duk da wannan kuma ta zama ta fi sauran matan tsabaragen kishi mai kuma ita ta samu shiga a gun miji ba ya kamata a ce tana da sauki ba to ba ta da sauki kuma wajen kishi radiyallahu anha za mu zo mu ji wannan insha Allah to Aisha take cewa arsala azwajun nabiy sallallahu alaihi wasallam fatimata bint rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fasta'adnat alaihi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun aiko Aisha sun aiko Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama fasta'adnat alaihi sai ta zo ta nemi izini wa huwa muttaji'un ma'i fi mirti yana kishingide tare da ni a cikin bargona a cikin kamar ta zauna akan wani tuntun ko wani abin shimfada ko menene manzo Allah sai sabu kuma yana kishingide kusa da ita wannan ya nuna babu laifi mutum yana kwance da matar shi a kishingide a gado ko akan kujera wata ƴar shi ko wani dan shi shigo ya gansu babu laifi sannan kuma wannan yana nuni izuwa ga halastin idan kana da wani sako da kake so ka gaya ma wani ka kasa gaya mai sai ka nemi wani wanda yake da fuska a wurin shi sai ka aike shi suna da bayani da shi ne sai suke garin bar a samu wanda yake da fuska yake da ido to kuma Fatima ta kasance manzo Allah sai sun yana matukar kaunata da haka suka ga ba wanda ya dace su aika ya je faɗi wannan sakon kamar ita sai suka bata sakon suka ce ta je ta faɗa fa adina laha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta shigo fa qalat sai ta ce ya rasulullah inna azwajaka arsalnani ilayka yas'alnaka al'adla fi ibnati abi quhafa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ba tana kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da muqamin shi ne bata ce ya baba na ba anan wajen saboda muqamin shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana gaba da kowanne muqami to sai ta bashi wannan babban daraja na shi tace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama inna azwajaka lalle matanka arsalnani sune suka aiko ni ilaika zuwa gare ka yas'alnaka al'adla suna demanding suna neman da kai musu adalci fi ibnati abi quhafa da game da yar gidan Abu Quhafa al'adlu anan ko dai ya zama a tsammanin su adalci da aka ce ayi to ya shafi hatta wajen nuna soyayya da haka suke ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyauta musu ba an gane ya fusanta haddi a gari ana labari kuma har duk wanda zai kawo kyauta sai ya kintaci ranarta da zai suna tsammanin wannan yana cikin adalcin ko kuma yanzu suna neman da yayi adalci a zuciyarsu su ma ya cusa soyayya su zama daidai da nashi kuma gane dan abin da suke tambaye shi, ko dai suna tsammanin wannan rashin adalci ne da suke, ko kuma suna tsammanin a cikin adalcin da aka umarni har da adalci a cikin kauna. Dan haka suka aika Fatima radiyallahu anha ta ruta gaya mishi ibratu abi quhafa da aka ce a zahiri kamar yadda wata riwaya take cikin Muslim za a ce akwai kalma da ta fadi ne ibnatu ibni abi quhafa, domin abu quhafa sunan kakanta ne, amma babu lafi ana iya danganta mutum ga kakansa ya halasta, kamar yadda shawun zara sai sunan yakan ce kan shi ne dan Ibrahim ne, ana ibn Ibrahim ko ya ce abi Ibrahim, to dan haka anan babu lafi ko dai zama kalmar ta fadi tunda an fadi ta a wata riwaya, ko kuma ta fada haka ne kamar yadda suka bata. Wa ana faqalat taki ci mishi ya rasulullah inna zawajaka arsalani ilayka yas'alaka al-adl fi ibnati abi quhafa wa ana sakitatun, aisha take cewa ni ko ina kwance ina shiru ina jin ana kawo karata. Fa qala laha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ay bunayyatu, yake addiyata alasti tuhibbina ma uhibbu, shin ke baki son abin da nake so? Qalat fatima tace bala, ai ku duk abin da kake so ina so. Qala sai yace da ita fa ahibbi hadi, to wannan matar da ke gani ki so ta kawai, yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su amsa abin da suka zo nema ba ko, bai ba su amsa da ya kamata, da sai yace to ki je ki ga musu abin da nake yi ba laifi bane, ko kuma su yi hakuri zuciyata ba za ta iya fiye da wannan ba, ya ga musu magana mai dadi wa qulul nasi husna, duk sai bai faɗi wannan ba sai ya bari na nuni zuwa ga akwai magana da idan an faɗa maka kamar ɗayan ka na namiji baka ba da amsa, sai ka kauda kai akan, sai ka faɗi abin da yafi muhimmanci fiye da wannan, ko mun gane? To kuma na nuni zuwa ga ke ma mata aure in kika ji wani bayani daga wata mata auren da take auren mijinki, ko kuma ma daga ɗan uwan shi, ko daga mahaifiyar shi aka ce sun ce kaza sun ce kaza, ba kome zaki ba da amsa ba. Aisha ba ta tashi ta sa kai a hannu aka ta fara cewa to shikenan ka ji so ake a raba mu da kai ni kaza kaza kaza, wallahi dama an ce ana shiga malamai, dama an ce mun an shiga tsakanin mu, ba ta ce komai ba, wa ana sakita, ko mun gane tai shiru ba ta ce komai ba. Shi ma manzo Allah sai islama yayi shiru akan magana, dan magana ba magana ce da za a kalle ta ba. To ce mata da yayi ki so wannan da nake so, malamai sun tattauna akan wannan gabar, shin zai yi ka sa wani ya so wani abu kenan, ko ko yana nufin dama kina santa to ki ci gaba da santa, domin ce ma wani ka so ware ya saba wa dabi'a ba a umarni kuma da abin da yake mustahil, to ko kuma wannan fasara ɗin biyu kenan, ko dai yana nufin ki so ta dama na san kiyasa to ki ci gaba da santa, ko kuma yana nufin ki so ta amma ba irin wannan ki sa santa a zuciyarta ba, a zuciyar santa a zuciyarki ba, tunda dai ina santa to ki mata kara irin abinda muke yi ma masoya masoyan mu, idan kina da da zai yi aure duk matar da yace yana so kike kike ma kina santa haka ne, idan kina da ya duk miji zata aure kike ji kina san shi, idan kina da kawa duk saurayin da kike kike ma kina mutunta shi, muna son masoyan masoyan mu a dabi'ance, koda a cikin ranmu mu ba za mu iya yin wannan huda ta soyayya da su ba. Akwai misali yanzu mutumin da ke da miki ba, amma tunda wancan kauki tana san shi, kin hakura kina mutunta shi, akwai irin kalar da matar da inda ke zaki zaba ba zaki zaba mai yarki irin wannan mijin ba, ko ki zaba mai danki irin wannan matar ba, amma tunda shi ya ji ya gani ke ba kya san irin wannan kabila ko irin wannan tsayin ko kiba ko irin wannan kamannin ko irin wannan shekarun nata duk ba kya so ko, amma tunda danki ne ya ji ya gani ya kika iya autanki ne dole ke kuma ki sota, to me ke sa kuma lokaci amma ba ma iya wannan sa, don lokaci kuma zai ga da uwan miji da matar abin nan, ko kuma wani ya ce yana son wata ya ɗan gidansu da abokan shi duk suke, ko wata mace ce tana son wani miji duka ɗan uwanta su bijire mata su kisan shi, me ke sa haka? To wannan ma duka a cikin so ɗin ne, saboda muna bala'in son waɗannan masoyan namu ne, muna ganin za su cutu ne muka bar su suka so wannan, ko da fa a hakikacin amri son zuciyarmu ne, amma dai abin da muke hukuntawa kenan, dan me za ta so wanda bai da kuɗi, ko dan ba ta so wanda ba irin yaran da yaran mu ba, ko wanda zai bar garin nan da ita ya kai ta wani gari, ko wanda yake da wasu iyalan kafin ita duk ba shine irin maganganun ba to duk muna ganin din mun ba ta ci gaba da san shi ne za ta cutu to haka shi ma uwan miji tana ganin yanzu dana na yafe shi na sha wahala yanzu aure wannan mata ta dinga ba shi wahala wallahi sai inda karfi na ya kai duka a cikin san danta ne a garin san shi haka ba shi wahala ta ba ƴaƴan ma wahala ta ba jikokin wahala duka a cikin so ne a takeice manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma Aisha umarni da ta ci gaba da san Aisha Fatima ta ci gaba da san Aisha tunda dai shi yana san ta to shi kuma ta anshi wannan ta ci gaba da kaunar matar ubanta sai yake cewa sai ci gaba da ce mata fa ahibbi hadhihi fa qamat Fatima hina sami'at zalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta taji wannan zance daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ta mike ta fita farajat ila azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma gare su kuma satan sun taru a wani falo ko a wani yanki na gidan ana jira a ji sako a ji sakamakon wannan meeting din ana jiranta sai ga ta dawo sai suka ce mata yaya akai farajat ila azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaratuhunna billadhi qalat tace musu naje na ce mushi kaza 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 da kuka ce wallahi qala shi kuma kun ji amsar da yace laha fa qulna laha sai suka ce mata ma na raki agnaiti anna min shay'in mu dai muna ga wannan baki muna amfanin kome ba wallahi ba amfan da kika muna wannan tafiya farji ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa quli lahu ki sace komawa ki je ki gaya mishi wannan yana nuni zuwa ga halin mace na naci da yin abu daya ai ta maimaita shi inda wannan da maza ne shikenan magana ta wuce amma kinga suka ce ki koma wallahi wannan abin da kike baki kome ba sai ki koma ki je ki fada ki ce mishi ga abinda muke so ba ba mu amsa ba sai take cewa ita kuma take ta ce musu mene tace wallahi tace fa quli lahu inna azwajaka yunashibnaka al-adla sibnati abi quhafa ki koma ki ce mishi yanzu an wuce magana yas'alna yas'alna kawai suna tambaya amma yunashidna ma'anar shi yas'alna bi sautin murtafi suna tambaya suna daga murya wato suna yin kamar yadda za a je gidan radio a faɗa abu a ce muna kira da babban murya yawa shine Hausa shine yunashidna yanshudnaka suna maka kira da babban murya al-adla cewa sai kai danci ibnati abi quhafa fa qalat fatima fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa la wallahi la ukallimuhu fiha abada ce wallahi ba zan saki yin magana akan wannan ba yanzu wannan ba rashin kunya ta musu kuma gani kad duk abin da kika umarci yar miji ta ce miki ko agula ta ce ba ta yi ba kici ta miki rashin kunya sai an duba wake da gaskiya a cikin matsala musamman ba karamar yarinya bace ta ma lokacin da girmanta da wayenta da hankalinta tunda baban shine duka mai gidan shine ogan gidan duka ya ce ka a sake magana su kuma sun nace bai kamata ta shiga ba sai ta ce wallahi ni ba zan sake zuwa in mishi wannan magana ba to sai suka ce qalat Aisha fa arsal azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama Zainab binta Jahsh to da Aisha da Fatima ta kasa yanzu za su yi da kansu to shikenan mun ji mun gode je ki abinki sai aka aika Zainab binta Jahsh a cikin su sai aka zabo da ake ganin me kamar zuwa kan aika saboda ita ma kyakkyawa ce ita ma tana ji da kanta kuma tana iya tsayawa ita da Aisha su yi musayar miyau su yi magana su maiwa da junansu ita ba tana da alfarma in Aisha ta ce an ganta a mafarki ita wahayi ma aka ce a aure ta tana faɗan wannan da sauransu da haka tana da abubuwan da za ta yi magana ita ma akai shikenan sai ta tafi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wahiya allati kanat tusanini Aisha ta ce dama ita ce take yin kafada da ni musawama shine wanda za ku dinga ciniki da shi ko kuna tattaunawa min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam dama duk cikin ma take ita take mun gani take gani ita ma isasshiya ce ita ma wuyanta yayi karfi fil manzilati inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana ji cewa ita ma matsayinta ya kusa kaiwa irin nawa a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama bari ki ji magana ta adalci sai ta ce walam aram ra'atan qattu khairan fid din min zainab amma ban san matar take da alkhairi a addinin ta ba kaman Zainab abokiyar hamayya tace fa amma ba za ta mata sharri ba za ta faɗa adalci ga wani tana daga cikin adalcin da ya kamata kai mutum koda kuna da hamayya da shi ka faɗa abin da yake malahu wa ma'adai tace wa atqalillahi kuma tana jin tsoron Allah bai wa Allah ce mutum mai kirki wa asdaqa haditha kuma tana da gaskiyar zanci wa awsalar rahimi kuma tana sadar da zumunci wa azama sadaqa kuma tana da girman kyauta da sadaka ba ta yi fa haka yanzu akan kishe ta kishi ta tuma abokin rikicin ma ba ba wanda yake zaune lafiya ba da an da aka je zaki ba da labari na alkhairi akan ta to mutume kirkice ke ma amma an da ki jidin da kike bana kike bata ta to ki sani na farko tukunna wannan magana da kike fada daukan zanubi kike ko dai zama gulmani dan aibin da take da shi ne kike fada ko kuma ya zama buhutu ne ba haka bane shari kike mata da kage to buhutun kuma ya mafi gulman matsala Allah shi kyauta sai ta ce ma ada wataqarrabu bihi ila Allah ko wa ashadda ibza wa ashadda ibtizalan li nafsiha fil amal alladhi tasaddaqu bihi kuma tafi kowace sakin jiki ta saki dukiyarta a ayyuka da zace sadaka da suna akwai ta'un da aka cire asali ta tasaddaqu ne ana cire shi kamar yadda yake zuwa a alqur'ani wa taqarrabu ay taqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla ma ada saura in banda saurin fushi shine saura yaga wata riwaya da ma ada sauda wato duk wannan sifofin ba wanda ya fita in banda sauda amma riwaya ce da nawu ya ce kuskure ne abin da yake da shine ma ada saura duk a cikin halayenta ban san wani abu da zama minus ba in banda saurin fushi min hiddatin saboda zafin rai kanat tusriqu fiha alfai'a amma shi ma fushin da tayi sai kuma ta dawo cikin hayyacinta dama mai saurin fushi na da saurin hucewa alfai'a hatta tafi'a ila amri hatta tarji'a ila amrillah to haka ita ma ada sauratin min hiddatin kanat fiha sai dai saurin fushi da shi ma saurin fushin yakan kasance tusri'u fiha alfai'a tana saurin komawa zuwa ga halinta na kirki wannan malamai suka ce yana nuni zuwa ga in ana tarihin mutum ko ana ambatan shi babu laifi bayan an bace alkhairan shi kuma an bace wani abu da yake da shi ne matsala ka a ce an soke shi ne ko mun gane kar kuma a ce za a yi tayyaban shi kawai a yi tayyaban shi har a je a zuga shi ya halaka kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada cikin hadisi yake cewa ku daina yawan iyyakum wattamaduh fa innahu dhabahu na hana ku dinga zuga junanku wannan kamar yankawa ne sai na Umar wani ya yabi wani a gaban shi yace Allah ubangiji qatalakallahu laqad dhabahta akhaka bikalamik kai dai Allah wadaran zancanka ka yanka dan uwanka da zancanka shi ake yayi wannan ai ta yaban mutum ko lecture zaka yi a ce za a yi citation ko daurin aure za a yi nagon daurin aure da ake a Jos sai an bada labarin kowa da an sai an karanta kamar yadda ake a wajen party da dinnan sai an karanta citation din ango da na amarya din da mutane suka zauna za su yabi yan siyasa wanda suke so za su yabi kowa ai ta yaban mutane su kuma suna son haka wani ma zai biya kudi a yabi shi Allah da shi kyauta to sai malai ya ci gaba da cewa Aisha take cewa fasta'azanat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shikenan da Zainab ta tawo ta nemi izini fa azina laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bata izini fa qalat tace ya rasulullah inna azwajaka arsalnani ilayka yas'alnaka al'adda ibnati abi quhafa ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma tana kiran shi da sunan shi na karama shi da martaba shi yana daga cikin al'adu masu kyau a cikin larabawa kiran mutane da alkunya ko da sunan su mai daraja da boye sunan su gama gari larabawa suna da wannan amma mukun zaka ji mace ko ta ce mijin ta dalliti ko sabiu ko shuaibu ko mamman haka misali aga duk wannan ba hali ne na mutuntawa ba kuma haka su ma mazan ba daidai bane mutai daga kiran su matan shi da suna aka gatsai jamila ko sabuwa ko lantana ko ladidi duk wannan ma shi ma baya cikin alkunya mai kyau ko a ce mata maman wanci ko maman wani ko hajiya ko anti ko kuma kamar don su ya mana idan mutum ya aure ta girme shi ba dole ya ce mata anti ba eh inda maza ne suke ba sabo kaje ka aure ta katutuwa dole ka ce mata anti mana ko mun gani to are samu wani suna dai wanda ya fi mutunci haka sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lalle matanka ne suka aiko ni in zo in gaya maka kaza kaza wato sai ta yi kamar bata san da wancan labarin ba mai kun tuntuce kaji sakonmu daga gun Fatima sai bata ce haka ba sai ta zo da sakon sabo ko mun gane dan kawai kar ta yi kamar ba ta san da wancan zance ba ko ba ta ce to mun aiko da sako mun ji baka magana ba shine muka zo da kanmu na zo da kaina ne a madadin sauran to mun duk wannan yana alamta rashin kunya yana alamta rashin sanin darajar na gaba sai ta kawai ta kawo mishi ta ce a ya rasulullah matanka sun aiko ni yanzu in ce maka suna so ka dinga adalci a tsakanin hudda da kake da su ka daina sa bambanci Aisha ana ganin kana yin bambanci game da ita sai wa rafa'at wa waqa'at bi daga nan kawai ta kalla Aisha dan kota cigaba da ce kuma algunguma eh ba ka ce cewa ba Allah ya tona asirin ki ai duk abin da ake a gidana wallahi muna gani kaza 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 ta cikin inda take shiga ba ta nan take fita ba fastatalat kin ga magana shine ta inda take shiga ba ta tsawai ta zance ta faɗi maganganu irin wanda kishoyi suka saba faɗa wa junan su wa ana arqubu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace ni ko ina kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuni zuwa ga kemace duk abin da kike kishi da izinin mijinki ko magana zaki da wani ko magana zaki da wata ko faɗa zaki da kishiya ko yaji zaki kishi da izinin mijinki kun ga faɗa ne fa amma eh yaji kware kuwa zamu zo mu ji irin wannan magana akwai shi Aisha da tayi yaji tanda ake hadithul ifki me tace mishi ka bannin tafi gidanmu shine yaji ai ko nayi fushi bana sanyin auren nan yanzu na fasa ko kuma ina neman hutu bari in tafi gidanmu ba ko sai dai a zo a ga baki nan ba ai ta bugawa kuma kin yi blocking din shi ya kike so ai kenan kuma kwana shi da bai baki ce ya ma ki zuwa yanzu ba sai inda kike ba so sai Aisha tana ta kallon manzo Allah sai ta bata ce mishi komai ba bata maiwa da Zainabu da komai ba tana jira ta jimi zai ce shine arqub rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa arqub tarafahu ina kallon labbansa an ga me zai muni kuma idan sa ga ya zai mun alama da idan sa hal ya azanu li zai bani dama falam tabrah Zainabu hatta araftu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yakrahu an antasira Zainabu bata gushe ba tana ta fadan maganganu iya sarranta har na fahimci manzo Allah sai islama yanzu ba zai damu ba sai na kuda na ba da amsa mana dama ta san irin mijinta ta san abin da zai yi ta gane ya bata dama ta magana wata kila ya dan girgiza kai ne kuma ya dai dai murmushi ko ya tsaki ko ya ce subhanallahi la hawla la quwwata illa billah to duk wannan abin da yayi za ta gane me yake nufi har ta gane yana nufin ita ma ta ba da amsa ko mun gane wannan yana nufin kamar da malamai suka fada Imam Nawawi ya fada yace yana nufin mutum in matanka suna fada a gaban ka ba dole ne ka tanka musu ba sai su mai sa jininka ya hau da wuri sai ka fita ka ba su waje kuma kai samu ri ka zo na kai shiru ka karbu da su mun zala bai ci musu ta tafasa a sauke ba daga nan sai Aisha sai ta mayar shi ma yana nuni ga halastin an gaya miki magana baki daɗi baki mayar kenan sai ta mayar ita ma ta yi mata magana ta mai mata gori ta fada ta fada ta fada ita ma ta ce mene ta ce hatta waqatku laikran tasir falamma waqatu biha lam anshabha bambatta ba hatta an haitu alaiha sai da na karar da magana sai da na kureta Aisha ta fita wayo ta fita baki kuma dama wanda ya fara yi bai saba da za a mai mishi ba zaka tace hatta an haitu alaiha har sai da na gama da ita ga baki daya tai shiru ta rasa me za ta bani amsa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يتي إنها ابنة أبي بكر للي كي إجنا أبو بكر معناه أن الله يبا متتوى كي إيا بعد أمسا kunga sun dawo kan ya karin nan musu lalle ya fusanta ko da sun yi shuda wannan bai faru ba ai ko yace lalle a gida Abubakar take iya ka hadisin kenan sai malam sai ya kara cewa akhbarani Imran ibn Bakkar al-Himsi قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ان عائشه قالت فذكر نحوه وقالت ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يقرا كوني اسنادي daga malamin shi Imran ibn Bakkar al-Himsi Imran ibn Bakkar ibn Rashid al-Himsi wani malami ne ladani ne na garin Hims rasulsa shekara ta 271 yana da hadisi a cikin sunan Nasa'i kadai daga cikin kutubus sita sauran isnadin duka rijal ne sanannu abul yamani daga shu'aib shine ibnu abi hamza din shi kuma daga al-imamu muhammad ibnu shahab az-zuhri daga muhammad ibnu abdurrahman ibn al-Haris ibn Shahab kun ji isnadin na biyu kenan ko ta hanyar wane shi Aib ibn Abi Hamza shi ma yace istazanat Zainab ta zo fa sa'adanat fa adina laha fa dakhalat fa qalat nahwahu irin wancan hadisin khalafuhuma ma'marun Ma'mar ya saba masu biyin nan farawahu an Zuhri an Urwa an Aisha shi ta shi riwayar daga Zuhri maimakon daga wane daga Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham daga Aisha shi sai yace daga Urwa dan Zubairu to shine saba wanda yayin dan isnadin yana cikin sayyid Muslim shine na hanyar daga shi Yunus ibn Yazid shi ma yace daga wannan Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham daga Aisha Allah ya kara mata yadda yana cikin sayyid Muslim da sunanin da Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal wannan hadisin gashi ne zai kara kawo shi da wata riwaya amma ya kamata mu karanta wasu maganganu da ya ambata anan daga ainihin wato al-Imam an-Nasa'i al-Imam an-Nawawi amma bari mu ji riwayar kamar yadda ya fade ta da yace akhbarana Muhammad ibn Rafi' an-Naisaburi fikatun ma'murun qala haddathana Abdurrazzaq an Ma'mar an az-Zuhri an Urwa an Aisha qalat ijtama'na azwajun nabiy sallallahu alayhi wasallam fa arsalna Fatimata ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fa qulna laha inna nisa'aka wa dhakara kalimatan ma'anaha yanshudnaka yace daga malam Muhammad ibn Rafi' wani malami ne mai zuhudu kwarai yana da hadisi a cikin kutubul sitta in banda musnad in banda ibn majah rasuwar sa shekara ta 245 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma shi yace ma'munun fiqatun ma'munun yayyaba mushi yace daga Abdurrazzaq ibn Hammam kenan Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' Abu Bakar al-Sanani al-Imam Abdurrazzaq al-Sanani mai tafsiri da musannab wani kasurgumin malami ne cikin malaman hadisi malamin Imam al-Bukhari ne ya rusa shekara 211 bayan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban malami ne wanda bai kamata a ce ba a san shi da kyau ba Abdurrazzaq al-Sanani wanda sai da mutane suka dinga kaura daga garuruwa suna zuwa Sana'a dan su je su koyi karatu a gurinsa Allah ya gafarta mishi shi kuma daga Ma'mar ibn Rashid al-Sanani shi ma Abu Urwa al-Azdi alimul Yaman kenan wanda rasuwarsa shekara ta 153 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ma'mar ibn Rashid asalin shi ba mutumin Sana'a bane ba mutumin Yaman bane mutumin Kufa ne asalin shi ita shi je kasar Sana'a yaje kasar Yaman karatu da yaje ya koyi karatu ya koyi ilimi sai malamin sa ya rasu malamin sa na rasuwa kawai sai suka ga wannan yaro ba za su bar shi ya koma garin su ba in ya koma garin su an yi asara aka rasa yadda za a yi sai aka zo na aka yi mitin sai suka ce kayyidu a mishi tarki mai tarkin da za mu aka ce a bashi mata kawai yana shirin zai bar gari ya gama karatu sai aka ce to akan maka Allah dama an yi shawara wallahi akwai wata bata bai wa Allah ustazi ya ce mutamassika da addini ana ganin ba wani zaci da ita sai kai kawai suka bashi aure ya aura yana yin auren nan shi kenan zai tafi ya ce ga mahaifiyar shi tana can garin su kaza kaza zai koma ka ce to algatu mali ne ka tafi da amarya ai abari da dan gama ko da dan shagalin biki a dan yi yan kwanaki ku dan na tsutukuna kafin ankara kawai amarya ta fara laulayi shi kenan ka ce ta yanzu ba ai tafiya da ita ba dogo tafiya irin tafiyar raƙumi a jira sai ta haihu tana haihuwa kuma shi kenan aka fara shirin suna shirin kaza a takaice dai har wajen shekara uku bai samu yaje ya ga mahaifiyar shi ba karke zuwa ya dauko mahaifiyar da ta wannan garin shikenan ya hakura an garin su ka hakura da shi da garin sai dai kuma labari bai saki kuma garin su da sunan zama ba har ake ci mishi As-Sanani Ma'mar ibn Rashid babban malami ne shi ma shi kuma yana riwaya dama kullun daga al-Imam az-Zuhri kuma daga Urwa shine kamar yadda muka ji to Ma'mar kun ga shi ya saba wannan isnadin ya kawo matanin kusan irin su daya da wannan waɗannan duka mazajin Imam Muslim ne in banda Imran ibn Bakkar sannan Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin Al-Adabul Mufrad haka Imam Ahmad ibn Hanbal da sun fitar da shi Bukhari kuma yayi ta'liqin sa wannan riwaya ya allaka ta a cikin as-sahih din sa kamar yadda muka faɗa a baya Imam an-Nasa'i yakan kawo waɗannan abubuwa don ya nuna wujuhu ne na sabanin isnadi to ban so muna shiga cikin wannan technicalities din da yawa amma babu laifi abinda aka ambata don bai yiwa tsallake su gaba daya to mu kalla ta'liqin da yake a ƙasa gashi nan wanda suke da irin wannan suka za su gani inda yasa lamba ta 7 yake cewa akhrajahu muslim da lamba da kaza kaza sai ya ce wa fi sharhin nawawi ala muslim a cikin juz'i na 8 yas'alnaka al-adl ibnati abi quhafa ma'anahu yas'alnaka taswiyata bainahunna fi mahabbati al-qalbi suna cewa lalle ka daidaita kaunar da kake mata sa zama daya da nasu a cikin zuciya wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusawwi bainahunna fil af'ali wal mabiti wa nahwihi tunda dai annabi ya kasance yana daidaita tsakankanin su wajen ayyukan shi da kwana da yake a wurin su wa amma mahabbatul qalbi amma so na zuciya fa kana yuhibbu aisha akthara minhunna ya kasance yana son aisha fiye da sauran wa ajma al muslimuna ala mahabbatu ala anna mahabbata kunna la taklifa fiha malamai kuma sun hada akan cewa kaunar matanka da zaka yi babu taklifi babu dole wala yalzamuhu at-taswiyatu fiha dan haka ba dole bane akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai daidaita tsakankanin su haka ma ba dole bane akan wani shi li'annahu la qudrata li ahadin 'alayha illa Allah subhanahu wa ta'ala don babu wanda yake daidaita soyayya wani a cikin zuciyarka sai Allah madaukakin sarki wa innama yu'maru bil adli fil af'ali ana umarnin maza ne da su yi adalci a cikin ayyuka wa kad talafa ashabuna wa ghayruhum min al ulama'i fi annahu sallallahu alaihi wasallam kana hal kana yalzamuhu al qasam bainahunna fid dawani wal musawati fi dhalika kama yalzamu ghayruhu aw la yalzamu imam an-nawawi yake cewa malaman mu na shafi'iyya kenan da sauran malamai sun yi sabani akan shin dole ne shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba kwanan ko ba dole bane akan shi kamar yadda yake dole akan sauran wasu mutane bal yaf'alu ma sha'a min ithari wa hirmani ko kuma ya dama ya jawo wata a jiki ko ta kuma ya maida ita gefe fal muradu bil hadisi amma dai wannan hadisi abin da yake nufi tsarabul musawati fi mahabbatil qalbi lal adli fil af'ali suna neman ya daidaita su ne a san zuciya a so na cikin zuciya ba wai a ayyuka ba fa innahu kana hasilan qat'an so a wajen aiki dama ya faru kulli hadha kana yutafu bihi sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alaihinna hatta da'ufa dan haka ne ma san da yake ciwon shi na rashin lafiyar mutuwa ba bar shi a daki daya ba haka aka dinga jalli da shi akai shi nan akai shi can har sai da su matan suka shawara suka ce muna ganin ya dace a bar shi a dakin Aisha ita kadai fasta'adhunahunna fi an yumarrada fi baiti Aisha sai da ya nemi izinin su sannan suka ba shi dama ya ainihin wato yi jinya a dakin Aisha wannan aka ce saboda kowace ta samu ladan jinya kuma kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wata sunna akan idan mutum yana da lafiya shikenan sauran mata babu ruwan su da shi amma kun shi lafiyar da zai zama takura ne ya kamata kowa ya ta ji dadin shi ya zama ta sha wahalar shi ko ba za a ba ma ƴaƴan shi ko wanda a ɗakin ta fara rashin lafiya ko wanda ake ganin idan ma ita nasce ko ta yi irin jeci din nan a kowa ta dana wahalar jinya kamar ta ji dadin rayuwa da shi san da yake lafiya in ma asibiti yake a dinga zuwa kowa tana kwana a wurin shi kowa ta wanke mishi kayan aman rashin lafiya ta taya nurse yi mishi allura in gyambo ne da ta za a wanke shi duk za a samu lada sannan kuma manzo Allah sai sallama kai ba wata sunna wadda ta zama abin rikici dan wata sai a rikici ta ma akan haka ta ba ruwanta mijinta ne ko a ba ruwa ne a sa aka mata kayanta ba ruwanta azan mata sai a hankali wallahi to sai yake cewa mene na'am sai yace wannan isnadi na Ma'mar Ibn Rashid daga Zuhri yace inna nisa'aka qulna laha ijtama'a azwaj nabi sallallahu alaihi wasallam farsalna Fatimata ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qulna laha suka ce mata inna kice mishi inna nisa'aka wa zakara kalimatan ma'anaha ya mutu ta kalma take nufin yanshudnaka suna magana da babban murya al-adla suna neman kai adalci tibnati abi quhafa game da ɗan gidan abu quhafa qalat tibnati abi quhafa qalat fa dakhalat alayya ala nabi sallallahu alaihi wasallam huwa ma aisha fi mirdaha ta shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tare da aisha a cikin mayafinta fa qalat lahu tace inna nisa'aka arsalnani wa hunna yanshudnaka al-adla tibnati abi quhafa ta nemi ta irin wannan magana fa qala laha nabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace mata atuhibbinani Fatima kina so na kuwa fa qalat na'am tace kwarai kuwa qala sai yace fa ahibbiha take kauna ci Aisha wannan su'al dai mata su'al ne takariri ya san tana son shi amma yana so ya ƙara tabbatar mata ne da cewa zai gina wannan magana a bisa kaunar take mishi farajatu ilayhinna Fatima tace sai na koma wajen su fa akhbartuhunna bima qala na faɗa musu abinda annabi yace laha nace musu kun ji abin da yace mata fa qulna innaki lam tasna'i shay'an ba abin da kike mana farji'i ilayhi ki koma ki kara ga mishi fa qalat wallahi la arju'u ilayhi fiha abada tace na rantsi da Allah har abada bazan kara mishi wannan magana ba wa kanat ibnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haqqan dama ya ce ta isa ya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi ce ta gaske wato wata fahimci rayuwar shi take san shi ba ta san bace ran shi fa arsalna zainaba bint jashi saka ce to ke zainabu ke yake da baki tashi kije qalat aisha wa hiya allati kanat tusamini min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama fa qalat inna azwajaka arsalnani zainabu tace matanka san aiko ni wa hunna yanshudnaka aladla suna cewa lallai da babban murya suke kira zuwa gare ka ai musu adalci fitnati abi quhafa thumma aqbalat alayya sannan ta jiyo ta kalle ni fashata matni ta babbace ni ta zazzage ni ta ci mini mutunci hatta zanantu annahu la yakrahu an antasira minha har na fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai kyamaci in rama abin da ta ga mu ne ba a
faja'altu arqubun
okay faja'altu arqubun nabiy sallallahu alaihi wasallama ko sai na dinga kallon sa wa anzur tarafahu ina kallon idan sa hal ya azanu li fi an antasira minha qalat fashatamatni hatta zanantu annahu sallallahu alaihi wasallama la yakrahu an antasira minha ta zazzage ni har sai da naga cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai kyamaci in rama abin da ta muni ba fastaqbaltuha ni ma sai na fuskance ta falam albas kafin ka ce kas an aqhamtuha na sa ta yi shuru an afhamtuha na shirintar da ita fa qala al-hannabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce mata innaha ibnatu abi bakr lalle wannan ɗiya Abu Bakar ce ta isa ya a gidan Abu Bakar wato ya ce mai zuciya da ta san ciwon kanta wannan ya nuni zuwa ga komar da abu zuwa ga dangin mutum idan an ga wani abu a ce dama gidansa za su aika abin na alheri ne ko ba na alheri ba mun gane yauwa sai ya ce wa abdala qalat aisha aisha take cewa walam aram ra'atan akthara khairan ban san mata ta kai alkhairin wannan mata ba wala akthara sadaqatan ban san ta kaita sadaqa ba wa awsala li rahimin ban san ta kaita sada zumunci ba wa abdala li nafsiha fi kulli shay'in wanda take kuma sanya kanta a cikin duk wani abu ta taqayyu taqarrabu bihi ila Allah duk abin da yake harkan neman lahira zaki ga ta sa kanta tana yi kan cikin karfi ila Allah azza wa jalla min zainaba ma ada saura min haddi ko hiddi da ana karantawa min hiddin kana fiha sai dai kuma zafin fushi da saurin fushi tushi ku fi hal fai'a kafin ka je ka dawo ta bar wannan fushin qala abu abdurrahman al-imam an-nasa'i shine abu abdurrahman yace hadha khata'un wannan isnadin kuskure ne shine isnadin zuhuri da urwa daga abinan ma'amar daga zuhuri daga urwa amma yanda yasa da yake mai kyau shine zuhuri daga wane daga Muhammad dan Abdurrahman dan Al-Harith dan Hisham shine riwaya wadancan guda uku Salih ibn Kaysan Shu'aib ibn Abi Hamza da Yunus ibn Yazid yace wannan kuskure ne wa sawabul ladhi qablahu abinda yake daidai shine abinda yabo gabanin wannan shine abinda yake daidai ina fata muna bi sai ya kara cewa kuma na'am sai ya sake yace اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يسكي كوا اسنادي daga اسماعيل بن مسعود الجهدري wanda shi ma nasai kadai kadai da riwaya daga gare shi malamin nasai ne shi kadai wannan isnadin shi ma rijaluhu dukkanin su rijalul shaykhaini ne rijalul shaykhaini dukan sun banda shi wannan malamin nashi Isma'il ibn Mas'ud al-Jahdari duka sauran suna da hadisi a cikin Bukhari da Muslim sannan baya ga shi nasai al-imamu Abubakar ibn Abi Shayba ya fitar da hadisi a cikin al-Musannaf din sa haka Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnadin sa haka Ibn Hibban a cikin Sahihin sa haka kuma Muhis Sunna al-Baghawi a cikin Sharhus Sunna sun fitar da wannan riwaya sannan kuma baya ga su za mu zo mu ji ƙarin bayani akai yace daga Bishr ibn al-Mufaddal kenan shi kuma yake cewa shi kuma Bishr yake cewa daga Shu'uba daga Amr dan Murra al-Muradi daga baban shi Murra dan Sharahil kenan wanda ake mishi lakabi da Tayyib shi kuma daga Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari wannan mai dadin muryar nan daga cikin sahabbai, wanda Annabi yake cewa an bashi murya irin muryar Dawud, wanda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji karatun shi, ya tsaya ya saurara, sannan da safe ya ce mishi, ai na ji karatunka kuma na ji mala'iku ma sun zo suna saurare. Wani mutum ne mai falala kwarai da gaske, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Kamar yadda ambata wannan hadisin yana na cikin Bukhari da Muslim, al-Imam at-Tirmidhi da Ibn Majah sun ruwaito shi, mun ambaci Ahmad da Ibn Hibbana, akwai Imam at-Tabarani ya ruwaito shi, haka Abu Nu'aym al-Asfahani a cikin Hilyatul Awliya, duka su ruwaito hadisi ne sarare. Sannan ne shine hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatance, yake cewa faddu Aisha 'alan nisa ka fadli faridi 'ala sa'ir at'am, falalar Aisha akan sauran mata, ba wai matan gidan shi kadai bana, an-nisa anan bil ma'anal a'am, ko kaman falalar as-sarid ala sa'ir at'am. To ya kamata mu fahimci tukunna menene as-sarid, sai za mu gane kuma ya aka ya dara wa sauran abinci. Menene as-sarid? As-sarid shine fatan nama, ala sa'a Hausar ta wata fito. Larabawa suna yin abinci iri daban-daban, an san nama muhimmin abinci ne a wurin su, sukan yi balangu ko kilishi ko gashashe ko soyayye da duka sauransu. To amma ko wanda ake yi, wanda nake ga ana fatan doya, haka ake fatan nama. Najin da zamu nama mutuwa cin irin shi, ba farfe su kawai da kika sani bane, ha ya kamata a dinga yin wannan abincin ko. To abinci ne na alfarma, na farko tukunna al'ummar da ke rayuwa a wannan zamanin yana daga cikin abinci muhimmi a gunsu, wato wanda kowa yake so. To ita ma Aisha take son kowa kenan, na tuna muna yara, ba abincin da muke so kamar shinkafa, an da yara haka suke, shinkafa ce kawai abincin da yara suke so, ni ban san inda yara suke so, indomi ko wala yace indomi din shi ne abincin da yara suke so. To sannan kuma abinci ne wanda yake yana da wato lafiyayyen abinci ne, duk in ka ci shi zai kosar da kai nan take, sannan kuma zai maka amfani a jiki, zai sanya maka annashuwa, wannan jin dadin da kake cewa ka ci abinci mai kyau, akwai wani satisfaction da kake jin ka ci abinci mai kyau ko, to zaka ji shi. Sannan kuma abinci ne da duk in kai bako ko ka kira mutane walima, in ka basu shi ba za su raina ka ba. Sannan abinci za a ci shi a matsayin breakfast, za a ci shi a matsayin lunch, za a ci shi a matsayin dinner. Wato Aisha wata mace ce wadda ko da yaushe aka buƙaci wani abu a gunta za a samu, ko mace ce da duk inda ka je zaka nuna ta ka ce wannan matata ce, manzo Allah zai nuna ko ina ko, kamar yadda a ko ina za a bada wannan abincin, a gida, a walima, a wurin tarurruka, a wajen bude baki, a wurin sahur, a wurin cin abincin rana, a taron bikin aure, kowaye ba a bashi. Yanzu duk bakon da kika yi a ce misali, yanzu kawai yanzu ya zauna a kawo katon kula na abinci, ya tsammanin shinkafa ne, yana bude ya ga babu komai a ciki, ko sai naman shine asalin abincin, wato zai ma nama cin tuwo ba cin miya ba. Ala sa kun gane bambanci, akwai nama da ake ci a miya shine kwaya 1 2 da zaka sa rabi ya makale rabi ya wuce, ta kuma nama wanda zaka ci shine abincin kawai, wannan sai a maka suke yin wannan da irin ka je gidajen attajirai. Amma mu talakawa da wata rama baka wake samun nama ma, ba sai wanda Allah ya gu a ce muwa ba. To shine as-sarid, na san mutane da ma suna fassara sarid da suna tuwo, ba tuwo bane gaskiya, ba tuwo bane. In ka je ka karanta literature na Larabci za ka ga as-sarid abinda yake nufi kawai da zaka fassara shi da Hausa shine fatan nama. Gashi Nawawi yayi sharhi da yake cewa قال العلماء معناه ان السريد من كل الطعام افضل من المرق. واتو شي السريد يا في دادي يا في فلا لافيه ده المرق شيني فرفيسو واتو شي ما ياسو يي كما ده فتن ناما اما شي نامن بي وداتا با ربي رومو ني ربي ناما با شيني فرفيسو با تو شي كوما وتا زي زما دكا نامن ني. Amma burga shi haka an yanda ake burga fate ya zama hatta ruwan ruwan nama ne, duk bakin ku ya tara ne ko. To fasaridul lahmi afdalu min marqihi bila faridin, fatan nama yafi wato roman nama dadi wanda ba fatan nama ba. Saridu ma la lahma fihi afdalu min marqihi, haka nan in fatan ma na wani abu ne wanda shi ma ba kama a ce kuma wannan abinci daban, shi ma saridu dinsa wato irin wannan, to shi ma yafi wanda ba shi ba. Yace wal muradu bil afdaliyati naf bi afdaliyati bil afdaliyati naf'uhu, ana nufin wajen amfanin sa a jiki, washaba'u minhu da koshi wasuhulatu masagi da dadin ci dadin taunawa saboda ya nuna lugub ko mun gane wal iltizazu bihi da jin dadin cin wata yassuru tanawulihi da kuma saukin ci wata makunul insani min akhdhi kifayatihi minhu bisur'atin da kuma nan da nan zaka cika tashi wa gairi zalika da wasu abubuwa da wadanda ba wannan ba fa huwa afdalu min al-mar'i kullihi wa min sa'iril at'ima ya fi sauran abinci gaba daya falala yace fadlu aisha ala nisa'i za'id falal aisha ta karu akan mata ka ziyarati fadli as-sarid ala ghairi min al-at'ima kamar yadda falala sarid din nan tafi sauran falala wasu sun kara da cewa kuma ta wajen tsada saboda wannan abincin da aisha an kashe kudi fi da sauran abinci to haka aisha ta fi kowace mace tsada kenan ko وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسيا أنا كون بفاة تاب مريم وآسيا لاحتمال أن المرادة تفضيلها على نساء هذه الأمة يبين إيوة إذا ما النبي صلى الله عليه وسلم ينا في بيتتني أكم ما تنونا الأمة بند ما تنوس الأمومي كما هكا لن يكدو من أوسر يوين من ذالة صلى الله عليه وسلم ينا خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة mafi alherin matanta matan al'ummata Maryam ta fa alheri duk matan banu Isra'ila haka Asiya mata annabi Fir'auna ta fa alheri akan duk matan zamaninta da haka Allah ya buga misalai da su wadda wallahu masalan alladhina amanu ra'ata Fir'auna ko in kana labbi laka in baytan fil janna da kuma wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wadannan gurabi Allah ya buga misalai da su a wajen karama da iffa da kamewa me yasa suka samu wannan karamar saboda sun rayu a lokacin da hakan yana da wahala domin ka rayu a inda ba za ka samu halin yin barna ba dan ka zama nagari to ba kai wani abun kirki ba yes dama shine default amma ka rayu inda ake barna ka iya kare kanka ma'ana yanzu wanda aka bashi ajiya kuɗi bai ci ba ya balala fiye da dama ba bashi ajiya ba balantana san ko zai ci ko ba zai ci ba ko ba haka ba to su sun rayu kin ga wannan tarayya a gidan Fir'auna gidan da ake kafirci ba tai ba wace kuma tarayya tsakanin banu Isra'ila a lokacin suna zamanin barnansu ita ba tai ba shi za Allah ya bi su da wannan to ita kuma Khadija ita ma ta rayu a irin wannan yanayin da aka tafi Aisha falala al-Imam al-Zahabi ya kawo wannan magana cewa an ja in ja akan da Aisha da Khadija wace ta falala karshe ce kai ni dai na gamsu Khadija ta falala kuma wannan shine gaskiya domin za ku lugu jiyar da ta je garin wannan zafin kishin nata ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai kana ta labarin wata tsohuwa wadda shamfa ta riga ta tsufa bakinta yayi ja zulle ne abinnan ne da shi ne ko babu hakuri Allah ya canza maka tafita sai da manzo Allah ya wata ɗaya yana mai mata da magana akan wannan ce Allah bai canza mini da wata Khadija ba Allah ya azan da ƴaƴa daga gare ta kuma kun kasa bani ƴaƴa kullun da safe ya kofa ɗakin ta ya ga mata wannan karatun tace daga nan sai da dama dama ta sani bata taba yin haka ba kin ga wannan mata ashe Khadija na gaba da ita Khadija tana gaba da ita to daga Khadija in yaso sai a ce sai ita ko kuma a ce a iya matan da ta rayu da su tunda bata rayu tare da Khadija ba duk kishin take da Khadija ba taba zama karkashin igiya a wurin tare ba sai da Khadija ta rasu sannan aka yi magana a wurinta irin abin da ake cewa kishi da matacce ko kishi da matacce ko makamancin haka to ina ganin bari mu saurara anan alhamdulillah mun dan yi da dan yawa yau kuma mun dan ambaci fa'idojin a cikin karatun ina so ne wani taliki ya shiga cikin bayanin shine mu gane manufar da muke karanta wannan littafin shine jama'a muna rayuwa a wani zamani wanda rigingimu sun yawa sosai a cikin fahimtar juna tsakanin ma'aurata a matsayin mu na dalibai da wanda muke hulɗa da ƴan uwanmu dalibai ko wasu wanda suke ganin mu masu karantarwa ne ko suke kiran mu da suna malamai suna yin mana tambayoyi kullun rigima an yi rigima kaza an yi rigima kaza ko mutane sa ta neman solutions akan irin wannan rigingimin an rasa shine muka ga gudunmu da mu za mu iya bayarwa shine mu nemo solutions daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine gida mafi albarka shine gida mafi alkhairi kuma shine duka abin da ke cikin shari'a ne ta yi waɗannan abubuwa idan muka karance su muka dabbaka su zuwa nan gaba kadan mu samu saukin waɗansu rigingimin mu fahimci kuma wasu abubuwan ma ashe bai kamata sai an yi rigima a kansu ba wanda kuma sai an yi rigima ga yanda ake warware su wannan yana daga cikin asalin manufarmu game da karatun nan da haka komai da muke karantawa fatan mu shine zai mana amfani a aikace ko ta nan zaki bada fatawa da shi ko ta nan zai faru akan wata kawaki ko kuma zai faru akan ki kuma ya ta faruwa akan irin ki ko wataki zaki ga yadda ya kamata a samu solution game da wannan ainihin irin da gingimu da sauransu farko dai mu san cewa tukuna dama rigingimin dabi'a ce domin inda wani gida zai tsiraito daga gare su to da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin ayi su amma aka yi ko shine wannan takun saka da muna na fahimta ko muna na zato ko tunanin cewa wance ba a kyauta mata ba ko tunanin cewa mu ba a mana adalci ba ashe yana iya tasowa har a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daya kenan na biyu kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka mishi wannan abin bai jawo shin su ba bai musu tsinuwa ba ko yace shikenan ai ba sa kaunar shi irin yanda in shi a yanzu ke wannan fahimta wannan gurguwar fahimta ce ta su ta masu gurgun tunani shi Allah bai fahimci haka ba inda laifi suka yi da Allah ya mai musu da martani Allah baya kyalewa amma zan shi wani abu ya kyale yana cewa abinda suka yi dabi'a ce ga haka ke ma in kina yin naki yi dabi'a ne amma dai karki bari dabi'a ta zaki zuwa ga yin wani abu wanda yake an san barna ne gashi har an ji cewa an yi zagi ba wai zagi ne ka ci gidan ku kin ci gidan ku ba zagi ne irin abinda aka saba na gori ko habaici ko gugar zana irin wannan maganganun ne take nufi da zagi ko mun gane gugar zana ai dai mu gani eh ai dai kaza kaza ai wallahi ma ba a fi mu komai ba ai mu ma kina ganin babanki wai abokin shi ne ma babanin mu abokan shi ne eh ka kin gane babanki ya ga babana mu sun tare misali irin wannan abun ko mun gane irin wannan gorace goracen ne eh haka irin waɗannan maganganun to su take ne ba wai zagi ka ci dinka ba irin wannan bane wannan an hana wannan baya cikin mutunci da karama baya cikin sannan abu na gaba shine baya ga cewa dabi'a ce kuma ga yadda ake mu'amalantar ta sannan kuma san cewa mu a matsayin mu na musulmi ba zai mu samu wato alkhairi ko mu iya gyara matsalolin mu away from makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kauda kai daga gare ta kullun nakan fada cikin raha in ce wace kaga wato da take zaman aure bazawara ce kuma ta zama ita ce wai expert tana ba mata shawara yanzu akan waya za su su zauna lafiya inda ta bi shawara ita ne saba ta zauna ba tabo ta zama ta mai da kanta expert da kuma mata hankalin su ya koma kan wani shiriri ta da wani abin nan gara ba wanda za su ji magana wata bazawara wasu ma yanzu magana sa'alinu suke ji abinda sa'alinu suka nuna musu a cikin film ko a littafin Hausa to shine solution wasu kuma su tafi zuwa ga har zuwa gun boka in ga ta rasa imaninta wata ta dinga wannan shaye-shaye maganin matan da ita kamu da wani kansa rana a tsaka duk wannan ba shi da maslaha a cikin sa to mu ba abinda yake dabi'a a dabi'ar sa mu za mu amalanci abubuwan mu'amalance su a bisa gurgurdan yadda sunna ta karantar da kuma abinda aka san yayi kama da mutunci yayi kama da al'ada ta gari ku duba da yanda ku ga magana ta fada ta iya boga abokiyar ku hawayyata wannan sai mutumin da yake da gaskiya a zuciyarsa sannan zai faɗan wannan ya bari shedan ya kasa ziga shi ya iya faɗan wannan gaskiya a cikin bada labarin faɗan ba ma'ana kun yi rigima da kishi kiki kira kawaki zaki faɗa mata labarin faɗan ko kin je gidan ku zaki faɗa ko kin je gidan mutum zaki faɗa amma kuma ki buge da bada labarin alherin kishi waje wannan sai wanda Allah ya ce maka kubar mu saurara ana insha Allah sai Allah yake mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh